ni na shagalon ni gin sabon salo da gaza ci dutige
uwa ta ni gadi
da qurannani na ci dir sala asta ce ba farqi ge shagal wa hanan filla sine ila tun fa zawur tahurna
wa ni garemu
ni na magalan mamai ta
maganin zahi
a magalin tuksen na masinte da sai tuggu udwan na takas amma sta shura da dakhsabin salo wan tawa aiki da turna an kullu ta kamta ta tijiya wala e ka fati ge sta tishwe atije sagte da aswarta ta tishwe ku attani taratte az da sta shura da hurzeta li shurid adisabo wanda wana da hinanin kofar wula tagle kum garrawon asu ta sware gafnam attani akum tabrid isim tagruwa artnerds
sai ki samu ki kwana
foda astu tagga
kamar yanzu in
kai kai amma sai dugurwa waccaran wartakan nasagatte da kidba sai har gare salakhte hinane sama da zibbaddu fellas tuksi ga wullen askum wat attaslaghi tuksi egas attasna shurid watige khitarsan
sai ki asu wankan da ki marayuwa
manan kashtawu
Tuka, inkista tuka.
Ezit, isim tayyaku ajan wullin, tawye duwiji, tangalagashchin, tarwayakkan. Asho faraf dildil, tayyaku, ajakkalin kenishin yaddiqin. Astanaya, yo fardu tanaglat burubaraku. Asho faraw ziwiz, tuggu rajida, ara loq washunwa. Ammutur heyu ziwiz, tagla tayyaku. Asho shuaman, tizizubbitaku. Ajakkali sammidan, sagora, taksaqidu. Tugga minki ashakannu, warlatam khaytir wuliyet, nagarro tunfannet, tachedis tashwadis, tar zama to maglanam ta macakkat warige kidba tigli ta gonana iya nawadin amma stile maraw realin nam sanat tamron tar zama to maglanam
ka goma sai ka kashi abin
din ma nake cikin masjidin tanzanzi
ban sai su abani
wurcin nizin zal misala da hay asuk amma sun ken yare awadin ya wi dir realin ne takana gastu yar zame tin zanzaqacin aygi mu dus musattamat daga zarfu henen tizinzaddu sanata tsagheren nazad tizinzaddu kos litran wiji tangalakanin dis alaqtin inta zinzaddish kanin taymede inta nach sanwen amma sarawe dan tishitaddu
kya san shi muke kyawo
agora ma nake telanta taga shagal wani gin sabunin saludi
kai goma mu yayi ne
ne wad marawe lan nakanne wurnigrota da haltuliyat nagode ya makar nagode yar wanda ya mara wannan asan duyen su kwa hanan ni tagge na razam to maglawin na cin maccokna
biya su bukatarka